mu ba mutane bane wa'anda ke son akama a tsaga a mu ɗan zaman lahiya ne so muke komi a yi shi cikin kwanciyar hankali.
Mataimakin shugaban gamayyar kungiyar farar hula ta DCTR Tsayebo Lawal Sallau kenan yana mai jaddada bukatar amfani da hanyoyin sulhu wajen kunce kullin da ya sarke bayan juyin mulki 26 ga watan Yulin 2023. Canjin matsayin da aka samu daga bangaren sai da yawo a ƙarshen makon jiya idan aka kwatanta da yadda take kallon lamarin da ya faru a Niger bayan hamɓarar da shugaba Bazoum babban ci gaba ne in ji su. Saboda haka suka buƙaci hukumomin mulkin sojan CNSP su yi la'am da buƙatun da ECOWAS ta zo da su. Shugaban ƙungiyar Voix des Sans Voix Nasiru Saidu kusa ne a DCTR.
Tunda da farko ba ta yadda ba da an yi juyin mulki, yau ta yadda da an yi juyin mulki, ta yadda da za ta sa shugabannin ƙasashe su zaka su tattauna da sojoji, ta yadda da ai an ka cika sharuɗa na aka kawo hukumomi na riƙon ƙwarya za ta ɗauke takunkumin. Kenan wannan abun shi ne muka kira ga sojoji, su kuma sun yi nasu ƙoƙari ECOWAS ta marmatso, su ma sojoji namu da gwamnati su marmatso a samu sulhu a ɗaga matalakawa wannan takunkumin, tunda babu ƙasa wadda ta buƙata wasu ƙasashe ƴan uwanta bangaren tattalin arziki, bangaren diplomasiya, bangaren zama tare.
Sai dai a ɗaya bangare a washegarin taron na 10 ga watan Disamba wasu ƙungiyoyin na daban sun yi kiran majalisar CNSP ta ɗauki matakin janye Nijar daga sai da yawo saboda zargin saba wa tsarin ayyukanta. Shawarar da gamayyar DCTR ke ganin ta a matsayin ingiza mai kan turuwa.
Ba a cewa yau a yi kira a hita daga ECOWAS ko a watse kwata-kwata daga al'amarin ECOWAS, alhali akwai cuɗayya ta al'adodi tsakanin talakawa, akwai cuɗayya ta kasuwanci tsakanin ƙasashe, akwai cuɗayya ta diplomasiya da tattalin arziki tsakanin ƙasashe. Kenan magana wannan ba ta taso ba, muna buƙatar ECOWAS tana buƙatar mu. Ka amince da Afirka na muke ciki, kuma Afirka tana da tarihi tsakanin ƙasashen ta na Afirka, akwai damƙo wanda bai rabuwa.
A wani abin da ke da alaƙa da wannan kikikaka, kotun ECOWAS a zamanta na wannan juma'a ta sanar da samun hukumomin mulkin sojan Nijar da tauye 'yancin haɓarren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. Saboda haka ta umarce su su gaggauta sakin sa daga inda yake tsare, su kuma mayar da shi kan kujerarsa. A yayin da a siyasance tuni shirin sasanta ɓangarorin ya kankama, domin ko a yammacin jiya Alhamis shugaba Ford na Togo ya turo da ministan harkokin wajensa Robert Dussey zuwa birnin Yamai inda suka gana da Firayim Minista Lamin Zen. Ministan na Togo ya kuma sanar cewa sun fara magana kan yadda za a tsara al'amuran gwamnatin riƙon ƙwarya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.